بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر shabiyu ga watan Jumada al-akhira hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da 11 ga watan March shekara miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 114 daga cikin jeren girkasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairil ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikhul Islam al-Thani Allah ubangiji ya gafarta mishi Litafin Zadul Ma'adi mawsu'a ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama litafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da karantawarsa Malamai suna jinjina ga Ibn al-Qayyim saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana halin tafiya inda yake kasar Makka dan aikin haji daga kasar su ta Dimashq Sham Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi muna cikin hadihu sallallahu alaihi wasallama fil hajj tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama dangane da ibadojin aikin haji Ibn al-Qayyim yana kawo mana hujjojin da ke tabbatar da irin nau'in haramar da annabi alaihi salatu wassalam yayi wanda yake tabbatar da cewa kirani ce zamu tashi a inda yake hakaito mana maganganun ibnu taymiya wanda ya dauko daga littafin majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya din a inda yace fa hadhihi riwayatu idza qila to kafin nan a makon da ya gabata mun yi magana akan wasu masaloli wanda ainihin wato ne ishara zuwa gare su da littafai ko kuma wata irin risala da wani mutumin kasar Jos ya rubuta a inda yake kokarin tabbatar da sadlu ko kuma irsal a cikin sallah wannan shine raddin da malam Dr. Ibrahim Jalo Muhammad yayi musu din gashi sunan shi risala tani maftuhatani ila za'imil jama'atil ismailiya al-sheikh Sani Yahya Jingir تعليف الفقير الى عفو ربه الدكتور ابراهيم جالو محمد جالو wannan da dr jalo wannan na kungiye izala babban malami Allah ya kara mishi lafiya shine wannan littafi asali wasika ce ya rubuta yana musa nasiha akan wasu abubuwa da suke yi har sau biyu ba su dena ba shine sai suka mai raddi ma shi kuma shine sai ya buda ya mai da shi littafi ya buga shi haka wajen shekara 10 kenan da suka wuce ko kuma 11 da an buga littafin karo na farko a 2006 kamar shekara 11 kin Allah ya samu dace lamu tashi inda yake cewa fa hadhihi riwayatu idza qila inna maqsudaha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama ahalla bi hajjin mufradan qila yace wannan riwaya idan kace tana nufin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama yayi harama aikin haji ne na ifradi qila sai a ce da kai faqad sabata bi isnadin asahha minha min zalika ya tabbata ta wani isnadin wanda yafi wannan inganci an ibnu umara daga shire ibnu umar din annan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tamatta'a bil umrati ila al hajj cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yayi tamattu'i daga umra zuwa aikin haji wa annahu bada'a cewa annabi alaihi salatu wasallam ya fara ne fa ahalla bil umrati ya fara yin tahalluli ya fara furta umara thumma ahalla bil hajj sannan ya zai furta aikin haji wa hadha min riwayati az-zuhri an salim an ibn umara wannan kuma yazo ne a riwayar zuhri daga salim daga ibn umar wa ma arada hadha an ibn umara duk abinda yake karo da wannan riwaya daga abdullahi dan umar imma an yakuna ghalatan alayhi ko dai ya zama kuskure ne aka yi aka danganta masa wa imma an yakuna maqsuduhu muwafiqan lahu ko kuma ya zama abinda ake nufi da wannan riwaya wata magana ce wadda ta dace da wannan mai cewa yayi ainihin wato tamatta bil umrati ila al hajj wa imma an yakuna ibn umara lamma alima anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yahilla ko kuma a fassara da cewa sayyidina abdullahi dan umar radiyallahu anhu wa an abi yayin da ya zama ya san cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam bai warware harama sa ba zanna annahu afrada sai yi zaton kamar ifradi ne dan mai ifradi ma baya warware harama sa kama wahima fi qawlihi kama yadda muka ji a baya yayi wahami a cikin fadin sa da yace innahu tamara fi rajab da yace annabi yayi umara a cikin rajab mun ji aisha ta tabbatar da kuskuren wannan magana wa kana zalika nisyanan minhu imma ya zama wannan ita ce ma'anar shi sai zama a ce ya manta ne kamar yadda ya manta waccan magana ta game da ainihin umara a rajab wan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma lam yuhilla min ihramihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zama ainihin wato bai warware ihramin sa ba wa kana hadha halul munfaridi ya zama kuma hakan shine halin mutumin da ke cikin ifradi zanna annahu afrada sai ya zata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ifradi yake thumma saqa sannan sai ibnu taymiya ya kawo inji ibnu al-qayyim kenan sai ibnu taymiya ya kwararo hadith az-zuhri an salim ya kwararo hadisin da zuhri ya ruwaito daga salim an abihi daga baban salimu din shine abdullahi dan umar kenan cewa tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yayi tamattu'i ne wa qawlu az-zuhri ya kawo kuma magana zuhri cewa wa haddathani urwa an aisha bi misli hadisi salimin an abi urwa ya bani hadisi daga aisha inji ainihin zuhri daga aisha hadisi kwatan kwacin irin na salimu daga babansa qala yace fa hadha min asahi hadisi ibn timiya yake cewa wa hadha min asahi hadithin ala wajhi al-ard wannan riwaya tana daga cikin hadisi mafiya inganci a duniyar nan wa huwa domin shi hadisin min hadithi az-zuhri daga cikin riwayar zuhri ne a alami ahli zamanihi bis sunnah wanda zuhri na daga cikin mutumin da yafi kowa sanin sunna a zamanin da shi zuhrin ya rayu al-imamu az-zuhri babban malamin sunna ne babu shakka akan maganar da ibn taymiya ya faɗa cewa a zamanin sa babu ainihin malamin sunna kamar sa asalin sunansa muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdillah muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn abdillah ibn shuhab shuhab din can kakansa ne na gaba al-qurashi al-madini babban malami ne jika ne ga ainihin manyan mutane a cikin musulunci shine farkon wanda ya fara tattara sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin tabi'ai ya rasu hijar shekara 124 ko kuma da 5 bisa sabanin da malamai suke akan tarihin rasuwarsa akwai tarihin sa mai tsayi kwarai a cikin littafin siyaru a'alami an-nubala na al-imam az-zahabi littafin tarihu madinati dimashqa na al-imam ibn asakir ad-dimashqi malami ne wanda kamar yadda aka bada labarin sa tun yana dan mitsitsin shi yana yawo da takaddu ko ina yana koyan hadisai har wasu su dinga cewa kamar yadda su Abu Zinad suka bada labari su Abu Zinad cewa ai ta masa dariya ana zulayar sa ashe Allah ya kimsa mishi ainihin wata ilhama ce sai yazo kuma ya shiga cikin talauci da kunci da yunwa da fatara ya rasa yadda zai da rayuwarsa da iyalansa shine sai ya shawara bari ya je neman arziki a duniya shine ya bar kasar Madina ya tafi kasar ainihin wato Sham da je kasar Sham a Damascus ya gamu da sarakuna kamar da Qabisa aka bada labari a majalisin Qabisa ne ana zaune shi yana ma bako ba wanda ya san shi aka zo ana ta cigiyar wani karatu game da gado duk garin aka rasa wanda ya sani sarkin garin ne kuma ke nema Abdul Malik dan Marwan shine ke cige ina malamin da ya san wani karatu game da gadan kaka da ƴan uwa akai ta cigiya ba wanda ya sani sai wannan matashin saurayi ba ma san shi da ya ga dai an rasa wanda ya sani sai ya daga hannu yake shi ya sani nan ba suka yi ta mashi tambayoyi ya ta ba su karatuka aka ji ashe yana da dimbin karatu shine aka kai shi gaban sarkin har sarkin yake tambayar shi kai dan waye yace ni wani dan wani dan wani dan wani yace o o ashe kai jikan mutanen da muka ta rigima da su ne dan baban shi Ubaydullah dan Muslim ma Muslim dan Ubaydullah na daga cikin komandojin yaki a gwamnatin Abdullahi dan Zubair abokan rigima waɗannan su su Banu Umayya din to haka fa dai duk da haka suka karbe shi tunda yana da ilimin da yake bukata daga nan ya zama zaka iya cewa shugaban malaman fada ya zauna da Abdul Malik dan Marwan bayan Abdul Malik ya zauna da Sulaiman bayan Sulaiman ya zauna da Umar dan Abdul Aziz sannan da Hisham dan Abdul Malik duk waɗannan sarakunan na Banu Umayya yana cikin manyan cabinet dinsu amma duk da haka bai daina faɗan gaskiya ba bai daina karantar da karatu na gaskiya ba zaman shi a fada bai hana shi faɗan gaskiya ba babu shakka magana da malai faɗa Ibnu Shahab bin Zuhri babban malami ne yana daga cikin abin da aka ba da labari game da tarihinsa shine baya manta karatu saboda yana da yawan shan zuma yakan kwana a zaune yana nazari yana bincike kuma kamar yadda mutane suke suna yi suna shan ti wasu kuma na shan barasa shi kuma haka yake ɗiban zuma yana sha kamar yadda yake shan ruwa wannan ya tabbata a tarihinsa da haka baya manta abin da ya karanta Allah ubangiji ya gafarta mishi na'am kwarai kuwa shan zuma sosai ko yana sa kwakwalwa ta buɗe sosai sosai wannan ya abu ne tabbatacce yayi mujarrabun ne wannan na'am ai rike hadda yes dama ai rike haddan ba wai basirar ba rikewa daban da ai ƙara basira basira kan nan ba ta karuwa kowa basirar shi tana nan yadda take ne sai dai kawai in bai kokari ya fasa ta yadda ya kamata ba ya bude ta ta ainihin wato amfane shi ba amma level na rike abu da iya tunano shi to wannan ana iya riyadarsa ana iya mu'alajan mantuwa ta hanyar tarbiyya da yawan karantawa da kuma ta hanyar amfani da wasu abubuwa din kamar zuma din shi Ibnu Shahab din baya ga haka ba aka ce in ya je koyo karatu sabo yakan zo cikin dare bayi masu aiki a gidan shetashe su ta karanta musu hadisai su ce to ranka ya ɗaya mu wani hadisai ina ruwan su ya ce ba komai ina rehazal ne ku dai saurara da haka ba wai zuma kawai ki sha kuma ya kwanta bai kuma Allah ya mishi baiwa yana da kyauta yana da kyauta abubuwan da ya samu na hannun gwamnatin da aka yi da shi dinnan bai da ruwa su sam ba irin marwa ta malaman nan ne masu killacewa ba kyauta yake da sosai karanta tarihin shi a cikin littafin Sirru Alamin Nubala da wancan littafin shi Ibnu Shahab kwarai kuwa malamin Imam Malik ne sosai malamin kusan kowa ne a shi babban malami ne a cikin sunna Allah ya gafarta mishi yace a'lamu ahli zamanihi bisunna an salimin an abi daga salimu daga babansa yana da riwaya daga salimu dan gidan Abdullahi dan Umar sai dai akwai tababa game da tabbatar riwayar shi daga Abdullahi dan Umar mu kiyaye banda Abdullahi dan Umar akwai sahabbai da ya riwaya daga gare su amma game da Abdullahi dan Umar akwai rigingimu tsakankanin malamai saboda al-imamu ainihin wato Uthman ibn Abi Shayba mai al-musannaf shine yake ruwaito cewa shi yana da hadisai guda biyu daga Ibnu Shihabin kai tsaye daga Ibnu Umar yace amma shi ma ya manta da matanin hadisan amma dai ya san yana da wannan riwaya sai malamai suka ce ba zai yi a kuskurantar da shi ba saboda hafizi ne kuma ya sake ruwaito wata kissa wacce take nuna Ibnu Shihabin ya gamu da Abdullahi dan Umar gamuwa ta keke da keke kissa tana nan zaka same ta a cikin littafin musannaf din Bukhari ma ya ruwaito wani bangare na ta a cikin sahih din sa da sauran malamai cewa zamanin da Hajjaj ya kawo farmaki kasar Makka zamanin shi wancan halifa ainihin Marwana Abdul Malik dan Marwan kenan ko a lokacin sai aka ce da shi idan za a yi aikin haji yayi aiki da fatawar Abdullahi dan Umar. Sai aika Abdullahi dan Umar rana Arafa cewa to idan ka tashi fita Arafa ka biyo ta nan sai mu tafi tare. Da Abdullahi dan Umar ya tashi tafiya inji zuhuri yake sai muka raka shi da ni da Nafi'u maula din sa dinnan. Har aka je aka yi tajiran Hajjaju yake fitowa da wuri. Har ya fito Nafi'u ya mushi ainihin wato hujumi da cewa in kana so ka dinga bin sunna ka dinga fitowa da wuri. Ya zai ka sa a kira wani babban malamin sunna da nufin zaka yi aiki da sunna kuma mu zo muna jiran ka. Ya mushi hamasa kai. Shi kuma Abdullahi bai ce mai komai ba. Zuhuri yace a ranan na sha wahala saboda ina azumi. Ga zuwa ta sabuwa kuma azumi ranar Arfa kuma za shi aikin haji. To akwai dai maganganu da yawa akan wannan kissa da sauransu, amma dai Zahabi a takeice tabbatar da cewa lallai akwai gamuwa tsakaninsu. Ko da bai tabbata riwaya ba, amma dai akwai liqa, wanda liqa'in kuma na iya hukunta yuwar riwaya. Wallahu ta'ala a'lam. Mali ya ci gaba da cewa wa huwa min asahi hadith ibn Umar wa Aisha, kuma hadisi ne mafi inganci daga makanta Abdullahi dan Umar da makanta Aisha radiyallahu anhuma. Wa qad sabata an Aisha radiyallahu anha fi sahihaini anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta Aisha take cewa manzon Allah dan i'tamara arba'a umarin, yayi umara guda hudu, arabi'ata ma'a hajjati, ta hudun tare da aikin hajjin sa, walam ya'tamir ba'da al-hajj ittifaqan biittifaqi al-ulama, sannan bayan aikin hajji bai sake yin wata umara ba, malamai sun hadu akan wannan. Fayata'ayyanu an yakuna mutamatti'an tamattu'a qirani, dan haka wajibi in an zo fassarawa dole ne a ce tamattu'i ne irin na qirani, aw tamattu'il khas, ko kuma tamattu'i na musamman. Wa qad sahha an ibn Umar annahu qarana bayna al-hajj wal-umra, kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Umar cewa shi ma ya hada aikin hajji da umara. Wa qala, sai yace hakaza fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yace haka manzon Allah alaihi salatu wassalam ya aikata. Rawahu al-bukhari fi sahih, bukhari ya ruwaito wannan a cikin as-sahih din sa. Qala ibnu taymiya yace wa amma alladhina nuqila anhum ifradul hajj, to wadanda ku aka cira to labari daga gare su sun ce annabi alaihi salatu wassalam yayi ifradi ne, fahum thalatha, mutum uku ne, Aisha wa ibn Umar wa Jabir, akwai Aisha radiyallahu anha wa ibn Umar wa Jabir radiyallahu anhum, was thalathatu nuqila anhum at-tamattu, su dai wadannan mutane ukun an sake ruwaitowa daga gare su tamattu idin. Wa hadithu Aisha wa ibn Umar, hadisin Aisha da Abdullahi dan Umar game da tamattu'i shine annahu tamatta'a bil umrati ila al-hajj as-sahhu min hadithihima, hadisin sa na cewa yayi tamattu'i yafi inganci fiye da hadisin da yace sun ce annabi yayi ainihin ifradi. Wama sahha fi dhalika anhuma, to abinda ma ya inganta daga gare su game da fadan ifradi, fa ma'anahu ifradu a'malil hajj, to ma'anar shi da za a dauka ita ce yana ifradin ayyukan hajjin, ma'ana inda ya kamata yayi biyu, yayi ma umara na ta daban, yayi ma aikin hajji na shi daban, to sai mai da shi guda daya kaman sa'ayi. Aw an yakuna waqa'a minhu ghalatun, ko kuma ya zama an samu wani kuskure, kana za'irihi, kamar yadda ire-iren waɗannan kurakure suka faru a surai. Fa inna harifat tamattu'i mutawatira, yace dan hadisan da suka zo da tabbatar da tamattu'in da manzon Allah yayi na kirani, hadisai ne da suka zo ta kota ko ina, rawaha akabiru sahaba, an samu manyan sahabbai sun ruwaito su, ka Umara wa Uthmana wa Ali wa Imran ibn Husayn, wa rawaha aidan Aisha wa ibn Umara wa Jabir, manyan sahabbai irin Umar da Uthman da Ali da Imran ibn Husayn radiyallahu anhum, duk waɗannan sun ruwaito waɗannan hadisai. Sannan Aisha da ibn Umar da Jabir din su ma sun ruwaito. Bal rawaha an nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ata ashara min as-sahaba, an samu sahabbai goma da wani abu sun ruwaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qultu, ni ibnu qayyim al-jawziyya sai nace, wa qad ittafaqa Anas wa Aisha wa ibn Umar wa ibn Abbas ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ay tamara arba'a umari, kaga dai a Aisha da Anas da Ibn Umar da Ibn Abbas dukan sun hada akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umara ne guda hudu inna ma wahima Ibn Umar fi kauni ihdahunna fi rajab sai aka samu Abdullahi dan Umar yayi wahami wajen cewa daya daga cikin umarorin nan a rajab ne kulluhum qalu gabaɗayan su dukan sun ce wa umratun ma'a hajjati umara tare da aikin haji wata umara kwaya daya wahum siwa ibn abbas su din in banda ibn abbas qalu suka ce innahu afradal hajja yayi aikin ainihin wato haji ifradi wahum siwa anas su din in banda anas qalu suka ce tamatta'a yayi tamattu'i fa qalu hadha wa hadha wa hadha kaga sun fadi bayanin umara sun fadi bayanin aikin haji tamattu'i sun fadi bayanin aikin haji qirani wala tanaqud baina aqwalihim kuma ganganin su dinnan ba sa karo da juna fa innahu tamatta'a tamattu'a qirani yayi tamattu'i ne irin na mai qirani wa afrada a'malal haji yayi ifradin ayyukan haji wa qarana bainan nuskaini kuma ya gwama tsakanin aikin haji da umara wa kana qarinan bi itibari jam'ihi bainan nuskaini da hakan aka ce qirani to ana kallon hada guda biyun da yayi a cikin ainihin wato ihrami guda wa mufridan in aka ce yayi ifradi bi itibari iqtisarihi ala adi tawafaini wasa'ayini kasancewar shi ya wadatu da sa'ayi guda daya da dawafi guda daya wa mutamatti'an maka ce tamattu'i kuma bi itibari tarafuhihi bi tarki ahadi safarani cewa ya ji dadi ya samu luxury ya samu sassauci na barin tafiya daya tafiyayya daya daga Madina again zuwa Makka dan yin umara din da haka kowanne lafazin aka fada abin da yake nufi kenan kirani na nufin yin ayyukan a lokaci guda tamattu ina nufin samun rangwame na tafiya sau biyu ta zama sau daya ifradi na nufin rage wasu ayyuka da yayi na umara ya wakilci na aikin haji ko na aikin haji wakilci na umara wa man ta'ammala alfazas sahabati wa jama'al ahaditha ba'daha ila ba'd wanda duk ya tsaya ya kalli maganganun sahabbai kuma ya hada hadisan ya sanya junan su a cikin juna wa atabara ba'daha bi ba'd ya tsaya ya dau izina akan hadisan wasunsu akan wasu wa fahima lugatas sahaba kuma ya fahimci irin yaren sahabbai asfara lahu subhu sawabi wannan hasken na gaskiya zai bayyana gare shi wanqashat anhu dhulmatul ikhtilafi wal ittirabi zai ga duhun dake cikin sabani da rikicin ya kau wallahu alhadi li sabilir rashad Allah ke shirewa zuwa ga hanyar ainihin daidai wal muwaffiqu li tariqi sadad shike sa mutun a tafarki na gamda katar faman qala don haka wanda yace innahu afrada hajja afrada alhajja wa arada bihi annahu atabil hajj mufradan thumma faraga minhu wa atabil umrati ba'dahu min at-tan'im aw ghayrihi kama yadhunnu kathiru min an-nasi fa hadha ghalat ichi wanda yace annabi ya ifradi sai ya dauka shi agun shi ifradi abinda yake nufi manzo Allah ya aikin haji shi kadai banda umara thumma faraga minhu da ya gama aikin hajin wa atabil umrati ba'dahu min at-tan'im aw ghayrihi sai fita yaje umra daga tan'im ko waje daban kama yadhunnu kathiru minan nasi kama yadda da dama daga cikin talakawa jahilai suke tunani fa hadha ghalat wannan kuskure ne lam yaqulhu ahadun min as-sahabati wala tabi'ina wani sahabi ko wani tabi'i bai fadi wannan ba wala al-a'imatu al-arba'a ko Abu Hanifa ko Malik ko Shafi'i ko Ahmad ba su fadi wannan ba wala ahadun min al-a'imati al-hadith ko wani limami daga cikin malaman hadisi Ibn Mahdi al-imamu Shafi'i ko Bukhari ko Muslim ko Abu Dauda ko Ali ibn al-Madini ko Imam ibn Khuzaimah dubba wanda ya fadi wannan da su da sauransu wannan a bisa tafarkin aikin haji na jahiliya kenan dan a jahiliya idan suka yi ifradi suka fita bayan watannin harama sun wuce sai su dauko harama daga waje su saki shigowa sai su yi umara galibi sukan yi haka a safar zamu zo mu ji magana akan wannan insha Allah wa in arada bihi annahu hajja hajjan mufradan idan ko yana nufin aikin haji ifradi wani iri lam ya'tamir ma'ahu sam bai yi umara a cikin shi ba, kama qalahu ta'ifatu min as-salaf wal khalaf, kamar yadda salaf da khalaf aka samu wasu malamai sun faɗa haka, fa wahamun aidan, wannan ma kuskure ne. Wal hadithu sahiha sariha taruddu, hadisai ingantattu da suka zo da bayani karara suna tunkuɗe wannan magana, kamar yadda ya bayyana daga bayanin da aka yi. Wa in arada bihi annahu iqtasara ala a'mal al-hajj wahdahu wa lam yufrid lil-ummati a'malan, idan ko wanda yace annabi alayhi salatu wassalam yayi umara yayi ifradi, ya zama ma'anar ifradin da yake nufi manzon Allah ya dayauta ayyukan aikin hajji da na umara din, inda ya kamata ya biyu da na umara da na aikin hajji sai ya daya kawai, faqad asaba, to wannan ya dace dan da gaske sa'ayi daya yi kuma yanka daya yi, ma'ana yanka lokaci guda yayi, dan umara ma ane mata yanka ita kadai idan mutum ya je da ainihin dabba ko ya siya a can, to ya zama yankan daya ne, sa'ayi daya ne, haka tawaful ifada kwaya daya yi, duk wannan to abubuwan da yayi su suna nuna ifradi, to wanda ya faɗi haka faqad asaba. Wa ala qawlihi, abisa wannan fassarar ne ta dullu jami'ul ahadith, dukkanin hadisi haka suke nunawa. Wa man qala innahu qarana, wanda ko yace manzo Allah yayi kirani, fa in arada bihi annahu tafa lil hajj tawafan ala hidda, in yana nufin manzo Allah yayi tawafi lil hajj ala hidda, yayi tawafi da aikin hajji daban, walil umrati tawafan ala hidda, yayi tawafi da umara daban, wa sa'alil hajj sa'yan, yayi ma aikin hajji sa'ayin shi daban, walil umrati sa'yan, yayi ma umara sa'ayinta daban. Fal ahadithu thabita taruddu qawluhu, shi ma wannan hadisan da suka tabbata suna tunkuɗe maganarsa. Wa in arada annahu qarana bainan nuskaini, in ko yana nufin annabi ya gwama tsakankanin ayyukan ne guda biyu, wa qafa lahumu tawafan wahidan, ya musu tawafi guda, wa sa'alahuma sa'yan wahidan, ya musu sa'ayi guda. Fal ahadithu sahihatu tashhadu liqawli, hadisai ingantattu suna goyon bayan wannan magana. Wa qawluhu huwa as-sawab, wannan shi ma daidai ne. Wa man qala, wanda ko yace innahu tamatta'a, ai tamattu'i manzon Allah yi, fa in arada annahu tamatta'a tamattu'an halla minhu, in ya zama yana nufin wai manzon Allah yayi tamattu'i ne wanda za a yi umara sannan a warware, thumma ahrama bil hajji, sannan yazo ya dau harama haji, ihraman musta'nifan, sabuwa harama. Fal ahadithu taruddu qawluhu, hadisaina tunkude wannan magana, wa huwa ghalatun, kuma shi ma kuskure ne. Wa in arada annahu tamatta'a tamattu'an lam yahilla minhu, idan ko yana nufin yayi tamattu inda bai warware bane, bal baqiya ala ihramihi, ya tabbata cikin haramarsa, li ajali sauqil hadi, saboda ya koro hadaya. فالاحاديث الكثيره ترد قوله ايضا, wannan akwai hadisai da yawa da suke tunkuɗe wannan ainihin magana. Wa huwa aqallu ghalatan, yafi karancin kuskure. Wa in arada tamattu alqirani, in ko yana nufin tamattu ine na qirani, fa huwa sawabul ladhi tadullu alayhi jami'ul ahadith as-sabit, tamattu ine qirani shine abinda hadisai gaba ɗaya suke nunawa. Wa ya'talifu bihi shamluha, kuma duk gaban hadisan da wannan fassarar ne suke haduwa da juna. Wa yazulu an hal iskalu wal ikhtilaf, kuma duk wani sabani da wani rikici sai ya kauce daga barin hadisan idan aka ce haka. Jama'a kun ji wannan? Na'am. Na'am. Kamar yayi kenan?
A wajen niyyar shi na aikin hali, yayi kirani umara da aikin hali. Amma da yanzu a wajen ayyuka sai da ka yi daidai.
Na'am.
Amma da sun cewa aiki zai yana da ɗaya abu.
Okay, in ka ɗauka da wannan fassara haka ne, cewa aikin na iya wakiltar juna, wani aiki na iya wakiltar wani, amma sai inda dalili da ke tabbatar da haka. Kamar misali a ce mutum ana bin shi wanka biyu, ko azumi biyu, misali kake nufi ko sallah biyu, yayi da nufin daya, ko abin da kake nufi kenan ba? Ƙwarai ko banda wannan ma ana iya samun haka kaman game da ƙabiyar haɗuwa aikin abin nan sallar Idi da sallar Juma'a. Idi biyu su haɗu rana ɗaya yana iya yiwuwa, sannan game da aikin haji ɗin haka yana iya yiwuwa. Abu ne da yake cewa sai in akwai dalili da tabbatar da haka, in ba haka wani bai ɗauke wani. Wannan magana jama'a akwai sauran bahasi game da ita dangane da aikin haji, kirani ko ifradi ko wane ne wanda manzon Allah ya yi da kuma wanne ne ya tabbata. Za mu ɗan ja numfashi daga littafin Fathul Bari na al-Imamu al-Hafiz Shihabuddin Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Wannan babban malami daga wannan babban kundi nashi na sunna, gashi a cikin juz'i na uku, mujalladi na uku ne wannan da ke hannuna bugun Darul Hadith da take ƙasar Kahira. Sun buga shi a 1998, kamar shekara 19 da suka wuce. To gashi a inda yace a cikin Kitabul Hajji, babu tamattu'i wal qirani wal ifrad bil hajji wa fasakh al hajj liman lam yakun ma'ahu hadiy, daga cikin shafi na 513. Imam al-Bukhari ne yake cewa babun da ke bayani akan tamattu'i da qirani da ifradi a aikin haji duka ukun kenan, da kuma warware aikin haji a canza shi zuwa wani iri daban ga wanda ba shi da hadaya. Ibn Hajar yace qauluhu babu tamattu'i wal qirani wal ifrad bil haji wa fasakh al haji liman lam yakun ma'ahu hadiyun amma al mutammat tamattu'u. Abinda yake nufi da tamattu'i, fal ma'rufu annahu li itimaru fi ashhuril haji, abinda yake nufi da shi yin umara a cikin watannin aikin haji daga Shawwal kenan. Thumma tahallul min tilka al-umra, sannan a warware wannan umara wal ihlal bil haji fi tilka sana, ko mutun yayi aikin haji a wannan shekara. Wannan shi abu ne abinda yake nufi da tamattu'i a takaice. Yace shi kuma qirani, wa ammal qiranu, yace wa ammal qiranu fasuratuhu al-ihlal bil hajj wal umrati ma'a, shi kuma shine yin haramar su biyin gaba daya. Wa amma al-ifradu fal ihlal bil hajj wahdahu fi ashhurihi inda al-jami', shine ayi niyyar yin aikin haji shi kadai a watannin sa a wurin dukkanin malamai, abinda yake nufi kenan. Sai yayi ta maganganu akan tarjumar da yadda za a ainihin wato fassara ta, me yake nufi da babu tamattu'i, kamar yana nufin babu mashru'iyyati tamattu'i ne, ko babu jawazu tamattu'i, ko makamancin haka. Dai ya kawo waɗannan auju din. To Imam al-Bukhari ya kawo hadisai a cikin wannan babi har guda 7, sune zamu karanta su dan gurguje haka, da wasu ɗan sharhohi da shi Ibn Hajar din yayi dan ƙarin fawaidu game da wannan mas'ala. A takeice al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah yace حدثنا عثمان بن ابي شيبه سوري حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها daga babban malami عثمان ابن ابي شيبه صاحب المصنف yace daga حدثنا جرير جرير shine ابن عبد الحميد الدبي القاضي shi kuma daga ابراهيم daga منصور امين منصور بن المعتمر kenan ابن عبد الله بابا مالم قصر كوفة عن إبراهيم النخعي عن الأسود الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي تابعي يشهد عائشة رضي الله عنها تشي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منفتا تارنا منزن الله عليه الصلاة والسلام وما نرى إلا أنه الحج ba ma tsammanin komai in banda cewa aikin haji da za a yi yadda aka saba. Falamma qadimna, yayin da muka isa kasar Makka, tatawwafna bil baiti, sai muka fara dawafi. fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallama man lam yakun saqal hadiya an yahilla, sai manzo Allah ya umarci duk wanda ba shi da hadaya ya warware haramarsa. Fa halla man lam yakun saqal hadiya, duk wanda bai da hadaya ya warware haramarsa, ya makoma tamattu'i kenan. Wa nisa'uhu lam yasuqna, matan shi suma ba su koro hadaya ba. Fa ahlalna, sai suma suka warware. Qalat Aisha radiyallahu anha, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa, fahittu, ni ku Aisha sai jini ya zakke mini. Falam atuf bil baiti, dan haka ban yi dawafi ba. Falam ma kanatil lailatu kanat lailatul hasba, yayin da aka shiga daren al-hasba, haka ake karanta shi al-hasba, kuma ana karantawa da al-hasaba, amma sadun din fataba fataha ko al-hasiba, wani wuri ne da ake cewa wadul muhassab, wanda idan an baro mina bayan an gama kwanakin ayyamu tashriqi, za a je Makka ayi tawaful wada sai a tafi gida. To sun al'adanci tun a jahiliya ana yada zango a wannan wajen, waje ne mai yawan duwatsu bakake, shine al-hasab din al-hijara. To suna yada zango a wannan wajen, shine dare kenan dake biyo bayan wato tasowa daga mina in an gama kwanakin jifa da shanyan nama. Tace to da aka zo wannan lailatul hasaba, haka zaka karanta kamar yadda muka ji da kuma fassarar da al-imamu ainihin wato ibn al-asir ya kawo a cikin littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith wal athar, da kuma al-imamu az-zabidi murtada az-zabidi a cikin littafin tajul arus, duka haka suka fassara. Tace da aka zo wannan wajen sai jini ya zakke mini, ma'ana bayan an gama aikin hajji an dawo wannan wajen. Qalat, tace ya rasulullah, yarji'un nasu bi umratin wa hajja wa arji'u ana bi hajja, kowa zai koma gida da aikin hajji da umara, ni ko zan koma ne da umara kadai. Qala, sai manzo Allah ya ce, wa ma tufti layali qadimna Makka, dama ke baki dawafi ba da muka je Makka. Qultu la, nace ai ko ban yi ba. Qala, sai annabi alayhi salatu wasallam yake cewa, fadhhabi ma akhiki ila at-tan'imi fa ahilli bi umra, to ku tafi ke da dan uwanki Abdurrahman kenan ku je Tan'im, sai ki dauko harama umara. Thumma maw'iduki kaza wa kaza, mu haɗu da ke a wuri kaza, zamu yada zango a wuri kaza mu jira ki. Sai ta ce qalat Safiya, a lokacin sai Safiya radiyallahu anha sai ita ma ta taho a lokacin bakin da take cewa, ma urani illa habisatahu, to ina ganin ni ma fa zan kara tsare ku, za a kara yin latti, ni ma za a jira ni. Me take nufi? Masu fassara kamar Ibn Battal a cikin ainihin sharhin Bukhari yake cewa, ita kuma a daidai lokacin tana cikin jini ne ya zo mata ne bayan an gama aikin hajji. To da haka idan jini ya zo mace dama bayan an gama asalin aikin hajji, idan tafiya garinsu ya kama ta, to ita an yafe mata tawaful wada, tawafin bankwana an yafe mata shi. Ina fata mun gane. To hatta haƙura za a tafi, yanzu da aka ce a jira Aisha ta je ta yi umara, sai ta lissafa idan an tsaya jiran ta yi a kai gobe, in an kai goben nan to tana tsammanin ita ma jinin ta zai ɗauki, kaga jinta ya ɗauke ba ta bar Makka ba, yanzu wajabcin yin dawafar wada'i ya kawo kanta kenan. Shi ya taimaka ta tana musu cewa, to ma urani illa habisatuhum, to ni ma fa zan tare ku, za a ƙara jira na. Qala, sai manzo Allah ya ce, aqra halqa, ya ce ku dai kun cika jawo mutane rikici, ko kuma kida Allah tashi ki bamu waje, ko ya dan yi tsaki haka. Asal lafazin aqra halqa lafazi ne na kamar zagi haka ko kyara, amma wanda ba da nufi ake fadansa ba a larabci. Ma'anan aqra, Allah ya sa miki aqaru a jikin jiki, aqaru shine ƙazzuwa ko kirci ko susa. Wa halqa, Allah ya sa gashin kanki ya zube. amma sukan faɗe shi ne haka ba da nufi ba, Larabawa suna faɗe shi. Awa ma tufti yawman nahari, yace mata kajita ke ma baki yi dawaful wada'i bane. Qultu, qalat qultu, bala tace i nayi. Qala la ba'sa, yace to babu laifi, infiri tashi kije ki abin da ya kamata. Qalat Aisha radiyallahu anha, falaqiyani nabiy sallallahu alaihi wasallama wa huwa mus'idun min makkata wa ana muhtabitatun alaiha, sai manzo Allah ya gamu da ni shi yana fita daga yana hawa tudu ko kuma ni ina gangara, au ana mus'idatun wa huwa munhabitun, ko kuma yana gangara ni ina hawa, inda aka samu hawa ana ya samu gangara, ko mun gane. Wannan shine hadisi na farko jama'a. Sai Al-Bukhari ya kada cewa wa haddathana Abdullah ibn Yusufa قال اخبرنا مالك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت دغ عبد الله ابن يوسف التنيسي دغ مالك بن انس الامام دغ ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل دغ ببن تابعي عروه بن الزبير دغ عائشه رضي الله عنها قالت تشي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عام حجه الوداع من فتا تاره من زال الله عليه وسلم شكر ايكن حج بن كوانا فمننا من اهل بعمره ومننا من اهل بحجه وعمره وسكي اينهن حرم عمره تمتعي وسكي حرم ايكن حج ده عمره قراني كنن كو كما افرادي ومننا من اهل بالحج ومعنى قراني وانتن نبيو وسكم سكي اينهن حرم ايكن حج افرادي واهل رسول الله sallallahu alaihi wasallam bil haji, manzon Allah shi kuma ya dauki haramai yin aikin haji. A zahiri abinda malamai suka ce shine kamar da zamu zo mu ji daga fassara, shi manzon Allah ya dauki harama ne yana jiran sako daga Allah a tantance mishi wanne zai. Da haka kaga anan da aka ce ahalla bil haji, kaka fassara da ahalla bil haji ifradi kamar da muka ji ko. Fa amma man ahalla bil haji aw jama'a al hajj wal umra falam yahillu hatta yawmun nahari, wanda suka dauki aikin haji da umara ko kuma suka dauki aikin haji kirani kenan, sun tafi da dabbobin su, to waɗannan ba su warware ba sai da aka je ainihin wato ranan sallah babba aka yi ainihin dawafu, aka yi dawaful ifada. Malam yace wa haddathana Muhammad ibn Bashar qala haddathana Gundar haddathana Shu'ba anil Hakimi عن علي ابن حسين عن مروان بن الحكم قال يتي دغا محمد ابن بشار دغا اينهن غندر شيني محمد ابن جعفر ابن دران الهذلي اي رغا cikin manyan daliban makarantar Shu'ba. غندر مي ناتشي kenan babban malami ne, duk da an ce yana da shirme har matan gida sukan zole shi. Wata rana ya taba siyo kifi kwando guda yana so a mishi farfisu, aka yi farfisun kuma sai ya kwanta bacci, sai ana yara kawai suka shanye farfisun nan gaba daya, aka rasa yadda za a yi in tashi akwai masifa. To shine sai mata yana bacci sai suka dauko kaikayi ko kuma kace karnin kifi sai suka shafa mai a hannu, da ya tashi suka ce yace ina kifi na, kace ai ka cinye, yace a'a cikin shin hannun ka gaji, ya shinshina ya juwari ya ce gaskiya ne hannu yana warin kifi amma cikina baya alamta mana na kifi. Gundar kenan yana da naci ne, shine Shu'ba yake ce mishi uskuti ya gunda, yi mana shuru ka cika naci. Bawan Allah ne mai ibada ya fi shekara 50 yana azumi irin na Annabi Dauda a rayuwar shi, haka ya tabbata a tarihin shi rahimahullah. Yace daga Al-Hakam ibn Ali, daga Al-Hakam daga Ali ibn Hussein daga Marwan ibn Al-Hakam, Marwan yace shahidtu Uthman wa Ali radiyallahu anhuma, ina nan a gaba ga Uthman da Sayyidina Ali radiyallahu anhuma, yanha Uthman yanha anil mut'a wa an yujma'a bainahuma, Uthman yana hana mut'a aikin haji na hada tsakanin umara da aikin haji. Falamma ra'a Ali da Ali yaji wannan fatawa a halla bihima, sai ya shi kuma ya ce labbaika bi umratin wa hajja, kala sai ya ce ma kuntu li ada'a sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallama li qawli ahadi, ce wallahi ba zan bari ba dan wani yayi magana, inji sayyidina Ali. Kamar yadda Imam Dan Husaini yake cewa mu mun yi aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kirani, Qur'ani bai ce a daina ba, ba mutumin da ya isa ce a daina, kowa kowa yake. Da haka suka mishi wannan bude idan. Ga wani dan sharhi da Ibn Hajar ya kawo anan da yake cewa fi qissati, za ku tuna wannan hadisin mun karanta shi ko, fi qissati Uthman wa Ali min al-fawaid, daga cikin kissan wannan rikici na Uthman da Ali akwai fa'ida cewa isha'atu al-ilmi, isha'atu al-alimi ma indahu min al-ilmi wa izhari, cewa wajibi ne ga malami ya dinga yayata ilimin da yake da shi, ya bayyana shi, musamman a lokacin da yaga ana nema a dinga aiki da abin da ya saba wa ilimin. Wa munazaratu ulatul umuri, da kuma cewa malami zai iya tattaunawa da shugaba su tattake wuri akan wata mas'ala. Wa ghairihim, ko ma wanda ba shugaba ba, fi tahqiqihi, wajen tabbatar da ilimin da kake da shi, liman qawa ala zalika, amma malamin da yake da karfin ilimi da karfin basira da karfin zuciya yin haka, ba kowa ne zai dauki mas'ala ya tunkari shugabanni ko malamai da ita ba. Mun faɗi wannan a baya ko, liqasdi munasahatil muslimina, sannan idan malamin zai yi wannan aikin ne da nufin yiwa musulmi nasiha, yi musu wa'azi da wayar da kansu, ba dan kokarin a ce shi yana faɗa da shugabanni ba, ko da nufin a ce ai karfin shi ya kawo, ko a ji labarin shi ta hanyar khalif ta uraf ba. Da haka mu kiyaye wannan jama'a. Wal bayanu bil fi'li ma'al qawli, da kuma cewa ana iya yin bayanin ilimi ta hanyar aiki da magana, kaga bayan da ya faɗa kuma ya aikata. Yake cewa wa jawazul istinbati minan nafsi, da kuma halastin yin istinbati daga nafsi, li'anna Uthman lam yakhaf alayhi anna tamattu wal qiran ja'izani, domin Uthman bai buya gare shi cewa tamattu'i da qirani sun halasta ba, amma yayi kokarin ne ya ciro wani hukunci daga gare su. Sannan kuma yana da kyau mu san cewa ya tabbata a riwayar Imam an-Nasa'i da al-Imam ainihin wato al-Baghawi Hussein dan Mas'ud, dukkanin su rawaito cewa daga baya Sayyidina Uthmana ya dawo daga kan wannan fatawa ta shi. Ina fata mun gane wannan da ke jama'a. Wallahu a'lam. Yace wa fihi anna al-musayyida la yalzamu la yulzimu sayyidan akhara bi taqlidi. Kuma hadisi na nuna cewa wani malami bai isa ya tirsa wani malami sai ya bar ra'ayin shi. Inda ya kai malami to ya bar ra'ayin shi, ya bar wani shi ma ya bar ra'ayin shi. Uthman malami ne mujtahidi. Ba zai iya tirsa sama Ali malami mujtahidi akan ya bar ra'ayin sa ba. مالي تجيب هذا الشيء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وأن إسناد مال بخارية دجمال موسى ابن إسماعيل التبوذكي كان أبو سلمة موسى بن إسماعيل البصري التبوذكي دج وهيب شين وهيب بن خالد بن عجلان الكرابيسي wannan wani babban malami ne ya rasu a hijira da shekara 165 daga cikin manyan malamai ne ainihin wato a kasar a lokacin da yake raye. Yace shi kuma daga Ibn Tawus wato Abdullahi dan Tawus kenan, shi kuma an abihi daga mahaifinsa shine Tawus ibn Kaysan. Tawus ibn Kaysan yace daga Ibn Abbas, Ibn Abbas yake cewa radiyallahu anhu kanu ya rauna, su mutanen da jahiliya sun kasance suna kudirce cewa annal umrata fi ashhuril hajji min afjaril fujuri, cewa yin umara a cikin watannin aikin haji fasikanci ne mafi barna fil ardi, suna ganin wani babban alkaba'i daga watan shawwal, zulqa'ada, dhulhijja, suna ganin yin umara a cikin wannan lokacin bala'i ne, ja mutum bala'i a cikin dangin shi da zuriyarsa da dukiyarsa. Da haka sai suke yin aikin haji ifradi kawai. Idan suka yi aikin haji ifradi, ko dai su tafi gida ko su jira har watannin su wuce sai su yi umara sannan su koma gida. Yace wa yaj'aluna al-muharrama safara, sai su maida muharram su maida shi safara, wato abinda Allah ya faɗa cewa innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, saboda Muharram watan harama ne, ba a yaki a ciki, kuma a wurinsu ba a umara a ciki. To idan suka tirsasu suna so su yi ɗaya daga cikin wannan abubuwan a cikin Muharram nan, ko dai su kai musu farmaki ko kuma su yi umara, sai su ce to bana an canza Muharram ya koma safar. Kuma gane sai a ɗauke haramcin kawai, sai a yi mitin kawai, sai a sanar cewa to haramcin Muharram an mai da shi safar, ko wani yin abin da ya gana ma lokacin. Wannan kaga irin katin faforoma ne wannan, ko da suka taba zama kawai suka canza kalanda, aka ce kawai to yau din nan kalanda wannan Gregorian tana mata watan Mai, aka ce a ja ta a kai ta Oktoba, saboda dace da wani son zuciya. Shi sa Allah ya ce mashi ziyadatun fil kufri, ƙari ne akan kafirci, eh ƙari ne, extension ne na kafirci. To anan zaka ga daga shi abin da malamai suke faɗa, in ka karanta lafazin ya zo da waj'alunal muharrama safara, babu alif na ishba'i, maimakon safaran tunda mansubi ne kuma mu'arabi ne. To malamai sun ta yi maganganu game da ya za a fassara ko ya za a wajjaha wannan li'irabin wajen. Al-Imam an-Nawawi yana daga cikin da suke maganganu akai da wasu malamai, in ka ainihin wato tattauna, in ka duba za ka ga bayanai din akan haka, saboda ba asalin katun hadisin muke ba, ba za mu shiga cikin waɗannan masailu din sosai ba. Muna so ne mu fitar da wasu 'yan fawa'id ko da suke da alaka da asalin karatun Zadul Ma'ad din, sai 'yan uwa su kuma su ainihin wato duba a wurare. Suna ce ma watan safar ainihin safar ne, kamar yadda aka bada labari, saboda sun kasance suna kai wa junansu farmaki a safar, saboda an tara wato fansa da fada da duk wani groce tun Shawwal ba a yi ba, zai zama akwai rigingimu da yawa a ƙasa. Ana Allah Allah safar yayi, sai a yi maza a fara kai hari. To sai ya zama cikin watan safar sai ka shigo gari babu kowa, duk an tafi kai farmaki, sai ya zama garin ya zama safarun ko sifirun, babu kowa a cikin shi, ya zama zero. Sai suke ce ma watan safar safar, li'annahu khaliyan minan nasi wal mata, saboda yana wofanta, garuruwansu na wofanta daga ainihin mutane da sauran harkoki ne da kullum, saboda kowa ya fita ya je ya kai farmaki ko ya ɗauko fansan farmakin da aka kai masa. Wallahu alam. Haka dai malamai suka ba da labari game da me yasa ake cewa safar. Wa yaquluna, yace suna faɗa a jahiliya, suna cewa idza bara ad-dabaru, idan kanta ta warke, kantar da ke jikin raƙumi saboda ɗaukan mangala ko ɗaukan kayan tafiya aikin hajji da dawowa, to zai yi kanta a bayansa, saboda fita kasuwanci da ake ta yi zai yi kanta. Amma idan aka zo aka zauna wuri guda babu wannan yaƙin tsawon wannan watannin, sai kanta shi ta warke, wato an kai daɗewar da kanta za ta warke. Wa afal asaru, kuma sawun raƙuma a kan lawali ya ɗauke, aka daina ganin sawunsu, saboda an daɗe ba a wuce ba. Wansalaha safaru, watan safar ya shuɗe, hallatil umratu, to lokacin umara ya yi, liman itamara, duk wanda ya so ya halasta gare shi. Haka suke a jahiliya. Qadiman nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ce su ku manzon Allah da sahabbai sun zo, sabihata rabi'atin muhillina bil hajj, a ranan ainihin wato wayewar garin hudu ga watan Zulhijja, suna masu labbaika Allahumma hajjan, fa amarahum an yaj'aluha umratan, sai manzon Allah ya ce a maida ta umara. Fata'azama zalika indahum, sai wannan abu ya musu nauyi. Faqalu, suka ce ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah, ayyal hilli, wanne ne abin da ya halasta gare mu? Qala, hillun kulluhu, yace komai da komai duka ya halasta. Wannan kamar yadda muka ji a baya, mun ji ainihin karatu game da wannan hadisi, ko yace wa haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Gundarun haddathana Shu'ba an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Musa radiyallahu anhu qala, wannan ma daga malam Muhammad ibn al-Musanna ibn Ubaid al-Ambari Abu Musa al-Basri, wanda ake malakabi da Az-Zimin, Az-Zimin haka ake mishi lakabi, babban malami ne daga cikin malaman sunna Musa Muhammad ibn al-Musanna, ya rasu a hijira da shekara 251, shine malamin Imam al-Bukhari a wannan riwaya, rahimahullahu wa rahimal Imam al-Bukhari. Yace qaddimtu 'ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, Abu Musa al-Ash'ari yace nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa'amarahu bil hilli, sai umurce shi da ainihin ya warware haramarsa. To gashi a cikin sharhin da yake yace, bayan da ya gama kawo maganganu kala daban-daban-daban, sai yace wa qala an-Nawawi, Nawawi yake cewa wa sawabul ladhina ataqiduhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana qarina, mu dai abinda muka kudirce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance kirani yake, wa yu'ayyiduhu annahu sallallahu alaihi wasallama lam ya'tamir fi tilka sanati ba'da al-hajj. Da gaskiya abinda ke kara karfin wannan fahimta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bai yi umara ba bayan aikin hajji a lan wannan shekara. Wala shakka anna al-qirana afdalu min al-ifrad alladhi la ya'tamiru fi sanatihi indana, yace kuma mu a wurinmu mu Shafi'iyya babu shakka akan cewa qirani yafi ainihin ifradi falala. Walam yanqul ahadun anna al-hajj wahdahu afdalu min al-qirani, babu wanda ya cirato cewa aikin hajji ifradi yafi qirani, babu wanda ya kawo wannan. Sannan ya kawo maganganu kala daban-daban, yace daga can a ƙasa, wa qad basata Shafi'i al-qawl fihi fi ikhtilaf al-hadith, Imam Shafi'i ya tantance maganganu dalla-dalla game da sabani akan waɗannan maganganun, irin wanda muka ji a wajen Ibn Qayyim al-Jawziyya, Shafi'i ya maganan su a cikin littafin Ikhtilaf al-hadith wa ghairihi, da wani littafin daban, wa rajjaha annahu sallallahu alaihi wasallama ahrama ihraman mutlaqan, to ga ji magana. Sannan ya tike akan cewa manzon Allah ya dauki harama ce sakakkiya, yantaziru ma yu'maru bihi, yana jiran abinda za a umurce shi da shi, fa nazala alaihi alhukmu bidhalika, sai hukunci ya sauka a gare shi akan cewa ga abinda za a yi, wanda bai da hadaya yayi ainihin tamattu'i, amma mai hadaya dole ya kirani, wa huwa al-safa, ya zo safa kenan, wa rajjahul ifrada aidan bi anna al-khulafa ar-rashidina wadhabu alayhi, yace wanda kuma suka ce ifradi za a yi, su kuma sun rajjahantar da cewa ai su Abu Bakar da Umar da Uthman duka sun ci gaba da yin ainihin wato ifradi. Sai ci gaba da cewa a can kasa, wa hadha yanbani ala anna damal qirani damu jabran, yace kasancewa qirani sai an zubar da jini na hadaya, to yana nufin kiranin nan jinin da ake zuban mishi jini ne na dori, an karya yadda ya kamata a aikin hajjin, saboda an rage wani aiki, to kama ana yi mishi ainihin kama kace inda a sallah ne sujuda ce ta rabkannuwa dan gyara, ana gyarawa ne. Wa qad mana'ahu man rajahal kirana, amma waɗanda suka ce kirani yafi ifradi suka ce a'a ba haka bane. Wa qala suka ce innahu damu fadlin wa thawabul kal udhiya, jini ne na falala, jini ne na aikin lada kamar yadda layya take. Walau kana dama naqsin lama qama maqamahu, da a ce jini ne na ainihin wani matsala da ya faru, da bai tsaya matsayin matsala ba. Wali annahu yu'kalu minhu, kuma saboda ai wanda ya hadayar yana ci, wadamun naqsi la yu'kalu minhu, shi ko jinin mutumin da ya samu matsala a aikin hajjin shi, kamar wanda ya aski in zai biya fidiya ai baya ci, kadamul jaza'i, kamar jinin mutumin da ya farauta, idan mutum ya zubar da jinin abun farauta, to za a zo ya hukumu bihi zawa adlin minkum, ko hadayan baligal ka'abati, to irin wannan dabbar in an kaita za a yanka kai da kai laifin, ba za ka ci ba. To kasancewa wanda ya hadaya a aikin hajjin kirani yana cin nama, ya tabbatar da cewa ba damu jabrin bane, a'a damu fadlin ne wa sawabi. Wa qala at-tahawi qala iyad fi al-qadi, yake cewa nahu ma qala al-khattabi, wa zada ya kara yace wa amma ihramuhu huwa faqad tadafarat ar-riwayat as-sahiha bi annahu kana mufridan. Shi abinda manzo Allah ya dauka na ihrami, an samu riwayoyi da suka zo cewa ifradi ne. Wa amma riwayatu man rawa mutamatti'an fa ma'anahu amara bihi, wanda suka ce tamattu'i yake yi, to ma'anarsa shine yayi umarni tamattu'i. Li annahu saraha bi qawli, saboda ya fito qarara ya ce walaula anna ma il hadaya la ahlaltu, da na taho da hadaya to da na warware haramata. Fa yasihu annahu lam yatahallal, kaga kenan bai warware ba. Wa amma riwayatu man rawal qirana fa huwa ikhbarun an akhir ahwali, wanda ko yace kirani manzon Allah yayi, to yana bada labari ne akan karshen abinda manzon Allah ya tike akan shi. Li annahu adkhala al-umrata ala al-hajj, saboda ya shigar da umarsa cikin aikin haji. Lamma jaa ila al-wadi wa qila la, sanda yazo aka ce da shi, aka masa wahi cewa qul umratan fi hajja, intaha magana tahawi ta kare. Sai ibn Hajar yace wa hadha huwa wa hadha al-jam'u huwa al-mu'tamad, wannan hadawar ita ce abun dogara. Wa qad sabaqa ilayhi qadiman ibn al-Munzir wa bayyana ibn Hazm fi hajjat al-wada' bayanan shafiyan wa mahadahu al-muhibb al-Tabari tamhidan baligan yatulu dhikru. Yace wannan shine abun dogara, ma'ana shi ya karkata zuwa ga cewa ifradi manzo Allah ya fara yi, daga baya ya juya zuwa kirani, domin da ifradi da kirani dukansu suna da kama da juna wajen koro hadaya da kuma tabbata a cikin ihrami. Amma daga baya ne ya juya kirani bayan an mishi wahayi, saboda ya dauko harama ce kawai budaddiya, yana jiran wahayi da karantawar da Allah zai bashi cewa ga abin da za a yi. Ya dauko harama irin wanda ya saba a da, amma yana tunanin Allah Ubangiji zai yi wahayi ya canza abin, saboda wancan karantawa ce da al'ada ta mutanen da jahiliya, yanzu kuma addini ne miƙaƙƙe. Sai Allah ya mishi wahayi cewa ga yadda za a yi. Sai zama amma duk da haka shi ya shiga cikin wani kunci wanda shi a aikace ba zai iya yin wannan din tamattu'in ba. To me ya rage yanzu yayi shi ne ainihin wato yayi kirani, saboda ya shiga cikin tsautsayin tahowa da hadaya. To mun kalli duka waɗannan sai su tabbata maka da maganar da malamai suka yi daga baya cewa babu shakka akan tamattu'i ya fi falala, shine asalin aikin haji. Domin ga manzo Allah yana cewa shi ma da ba dan matsalar da ya samu kanshi ba da tamattu'i zai, da ya samu matsalar da ya samu kanshi a ciki, sai ya rage sauran option guda biyu, imma kirani imma ifradi. Sai zama ifradi ya fi kama da aikin hajin jahiliya, sai ya watsi da shi, sai dauki kirani wanda shine ragowa option din da ya rage mishi. Ina fata mun gane. Da haka yanzu idan mutum zai aikin haji, to aikin haji aslan shine tamattu'i. In ya shiga cikin wani kunci na tafiya da hadaya, to sai ya kirani. In mutum ya je Makka a makare ne, sanda aka riga aka fita aka tafi ainihin Arafa ranar 9 ga wata, to wannan shine zai iya yin ifradi saboda wannan larura. Amma koda a ce ma mutane suna menene ranar 8 ga wata ka isa Makka, to babu laifi, zaka iya tsayawa tukunna kai umarakka dan wannan kwana a Minan na farko na ranar tarwiya, muhimmancin sa bai kai muhimmancin yin tamattu'in ba, sai kai tamattu'i ka iske sauran al'umma a inda ka same su. Wallahu a'lam. Wannan maganganun jama'a ma ta kaita shine kwarai, suna da tsayi, ƴan uwa suna aikowa su karanta su a cikin wannan littafi. Sai malam Bukhari ya ci gaba da cewa wa haddathana Isma'ilu qala haddathani Malikun wa haddathana Abdullah ibn Yusufa qala akhbarana Malikun an Nafi'in. Nan kuma ya sake hadawa isnadi guda biyu, Isma'ilu ibn Abi Uwaisin kenan daga Maliku, sai kara koro isnadi kuma ya ce Abdullah ibn Yusufa Tinnisi kenan ko, shi ma daga Maliku. Su biyun duka suka ce ma'ana da Maliku ya ce ta hanyar Abdullahi ɗan Yusuf da hanyar Isma'ilu ɗan Abi Uwais, Maliku ya ce daga Nafi'u daga Ibnu Umara daga Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah ma sha'anun nasi hallu bi umratin wa lam tahlil anta min umratika. ya aka yi mutane suka warware suka koma suna yin tamattu'i kai kuma walam tahlil ya zo haka da fakkul idgham me kuma walam tahilla kamar yadda Allah ya ce man yartadid minkum me kuma man yartadda ana samun wannan a lugar wasu larabawa fakkul idgham kamar yadda ake cewa mu'al da mu'allal to haka yartadid yartadda hakanan irin wannan shi kuma yuhallil da yahilla yace qala inni labattu ra'si aini nayi ma kaina allabad ana karanta shi da allabdu haka ce allibdu ay malamun kasara da dauri akan ba'un to wannan sunan wani gari ne yanzu ina jin yana kasar Tunisia ne gari ne wani gari mai ban sha'awa daga cikin garuruwa masu ni'ima in ku aka ce allabadu allabadu ay ma ba'un fataha lamun shi ma fataha to wannan shi kuma shine audiga ko kuma duk wani abu da za a iya cusa shi a cikin filo ko katifa cushe da ake zubawa don ya cika filon filin din da za a yi masa da fata ko ganye ko ciyawa kuma kamantansu shine allabadu in ku aka ce allabdu a mai dauri to shine abin da ke kasan siddi shimfada kasan siddi suna ishara zuwa gare shi ne a ce labbattu ra'asi wato na cika gashin kaina kamar yadda ake cika irin wannan riga filo din ina fata mun gane labbattu ra'asi na cika gashin kaina yadda suke idan mutum ya yi niyya aikin haji kamar a ce tun yanzu ka riga ka yi niyya za ka je aikin haji a ƙarshen wannan shekara ko shikenan sai ka daina yin aski kai ta tara gashi shine ma'anar labbattu din yana da kyau mutane su ringa raya wannan sunna kar a bar yan gayu kawai su ne suke tara gashi na banza da ofishi ta kashe mai kudi a banza idan ka san ka biya kuɗi aikin haji ko ka da niyyar biya to ka daina aski gashinka ina fata mun gane saboda yawan gashinka yawan ladanka ko mun gane tsawon shi kwarai da cunkus din da yi to sai ka tara shi sai in ka je aikin haji sai ka aske shi gaba daya sai fi lada amma kaga yanzu an kyala yan gayu kawai su suke tara gashi mu kullun usare kullun cikin aski muke kullun usare kansu na gaban wanza mai da masu shagon babi eh ba aikin haji za a je ba za a aski a umara sai a dan rage idan ka je tamattu'i in ka zo a umara sai ka yi saisaye ai mun karanta a baya ko saboda ka samu wanda zai saura aikin haji musamman saboda mu tukari gashi mun bai fitowa da yawa amma su larabawa a ɗabi'ar halittarsu wani bai yin mako guda gashin shi zai taru to irin wannan shi yana iya askewa duka saboda kafin ran da ya aske a farkon zuwansa da zuwa ranar 10 ga watan Zulhijja gashin zai ƙara taruwa sosai amma mu ne yanzu daga nan ma yanzu wani zuwa aikin haji gashin shi ba zai taru ba saboda kanshi ya riga ya samu matsala aski yayi yawa gashin ba zai taru ba yawan gashi na hana yawan aski yana hana gashi ya taru dama ko sai yake cewa wa qallattu hadi kuma na taho da hadayata fala uhillu hatta anhara da haka ba zan warware hadayata ba haramata ba sai na gama aikin haji bukhari yace wa haddathana adamu qala haddathana shu'ba haddathana abu jamra nasr ibn imran ad-dabbi qala wannan kuma riwaya daga adamu ibn abi iyasin kenan al-khurasani ɗaya daga cikin manyan malaman imamu al-bukhari wanda bukhari ya kwashi dimbin ilimi a hannunsa adamu ibn abi iyas ya rasu a hijira da shekara 220 Allah ya gafarta mishi shi kuma daga shu'batu ibn al-hajjaj abu bisbam al-basri shu'ba yace daga abu jamra nasr ibn imran ad-dabbi qala nasr yace tamatta'at nayi niyyar yin aikin haji tamattu'i fanahani nasu sai wasu mutane suka hana ni yaki fadan ko suwaye Allah liba ba a gane ko suwaye yake nihi ba sai dai ai ta takahuni aka ce to halawa ne dan wane ma na hanawa halawa ne shi da ya koye ya fadi ko suwaye ba. Fa sa'altu ibn Abbas, sai naje tambayi malam Ibn Abbas, nace algata malam ni ga aikin hajjin nake so na yi amma ga abin da suwana suka ce. Fa amaran yace je kai aikin hajjin ka ta mutuyi. Fa ra'aitu fil manami, da na gama aikin hajjin sai ne mafarki naga ka anna rajulan yaqulu li, wani mutum na ce mini hajjun mabrur wa umratun mutaqabbala. Allahu akbar. Yace sai naje a mafarki ana ce mini an karba aikin hajjin ka, aikin hajjin ka ya cika babu matsala, umaraka karbabbiya ce. Fa akhbartu ibn Abbas, sai naje na ba Ibn Abbas labari. Fa qala, sai yace sunnatu abul qasim, ana karantawa sunnatu abul qasim, sai zama khabari ne li mubtada'in mahzufin taqdiruhu hadhihi sunnatu abul qasim, ko kuma kace sunnata abul qasim, ma'ana asabta sunnata abul qasim, ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya kace Ibn Abbas sai da ya kabbara. Fa qala li, sai yace aqim indi, ka zauna anan. Fa aj'ala laka sahaman min mali, sannan ga baka allowance duk wata ko duk mako a cikin kudina. Qala Shu'bah, Shu'bah yace fa qultu, sai nace walima, dan me zan dinga bashi kudi haka nan kuma me aikin kuma ba. Fa qala, sai malamin Shu'bah Abu Jamra yace lirru'yal lati ra'aytu, saboda dan me zai baka kudi, dan malamin shine malamin Shu'bah shine abu ya fara da shi. Yace ah, dan me yace ka zauna kai dinga ba kudi, yace saboda mafarkin da nayi, amma mafarki ne ga magaruba, ya daraja mafarkin ne. To shine a ƙasa sai Ibnu Hajar yake cewa wa yu'khadhu minhu, daga cikin abin da za a dauka a cikin wannan kissa, ikramu man akhbara al-mar'a bima yasru, yin karamci ga wanda ya baka labarin abin da ka ji dadi. An ba Ibn Abbas labari ne, ya ji dadin labarin mafarkin nan, sai ya mishi kyauta, ba ma kyauta kawai ba, ya mishi alƙawarin zai dinga mai kyauta mai yawa. Wa farhul alami, da kuma malami ya dinga jin dadi, bi muwafaqatihi alhaqqa, idan ya bada fatawa ta dace da gaskiya, ya ji dadi ba riya bane wannan dadin da Ibn Abbas ya ji. Wal isti'nas bir ru'ya li muwafaqati dalil ash-shar'i, da kuma yin istisna'i, ƙara armashin gaskiya ta hanyar wani mafarki wanda ya dace da dalilin da yake tabbatacce a shari'a. Tukunna, ya zama akwai dalilin, sai mafarkin kuma ya dace da dalilin, to sai a yi istinasi da ita. Wa ardur ru'ya alal alimi, kuma da cewa yana daga cikin sunna gabatar da mafarki ga malamai don su fasara. Wa takbir indal masirra, da kuma yin kabbara a inda aka ji dadi, kamar yadda ya tabbata a wata riwaya. Wal amalu bil adati zahira, da kuma yin aiki da dalili wanda ya bayyana gare ka. Wattanbihu ala ikhtilafi ahli alilmi, da kuma fadakuwa izuwa ga sabanin da ke tsakanin malamai, kai tambaya akai. Liya'lama liya'mala birrajihi minhu almuwafiqi lidalil, dan kai aiki da rajihi wanda ya dace da dalili. In akwai sabani sai ka tambayi wani malami ya gaya maka me yayi abin da ya tabbata. Sai hadisi na gaba, malam Bukhari ya ce wa haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Abu Shihab qala qadimtu mutamatti'an makkata bi umrati. Wannan hadisi ko kuma ainihin wato kissa ce tare da hadisi, gashi malam Bukhari ya ce daga Abu Nu'aym, Abu Nu'aym al-Fadlu ibn Dukayn kenan, ɗaya daga cikin manyan malaman Imam al-Bukhari. Al-Fadlu ibn Dukayn at-Taymi, wannan ya daga cikin malaman da Bukhari ya kwashi ilimi mai dimbin yawa a wurinsu, sa daga cikin malaman tabaka ta farko daga cikin malaman Bukhari. Ana rabu malaman Bukhari zuwa tabaka biyar, to Ibn Dukayn yana cikin tabaka ta farko, sune malaman Bukhari waɗanda suke da sulasiyat, waɗanda kuma malaman malaman shi ne. Da kaga Al-Fadl ibn Dukayn malamin Bukhari ne, malamin su Abubakar ibn Abi Shayba ne, su Uthman ibn Abi Shayba, su Ahmad ibn Hanbal, su Yahya, su Abdullah ibn al-Madini, duk waɗannan malaman Bukhari ne, kuma ɗaliban ainihin Abu Nu'aym ne. Sannan Abu Nu'aym ya da asanidu waɗanda suke da wannan gajarta sulasiya, wanda zaka ga daga shi Abu Nu'aym din sai malamin sa sai sahabi, akwai sa cikin Bukhari. Wannan ya daga cikin abin da ake ganin armashin sa. sannan baya ga haka saboda yadda Bukhari ke girmama wannan malamin sai da Bukhari ta kai ma yayin nuzuli wata rana ya ruwaito wata riwaya kwaya ɗaya daga wani ɗalibi izuwa ga Abu Nu'aym al-Fadl bin Dukayn shine hadisin la'ana Allahu al-washimata wal wasilata da ainihin waɗannan waɗanda manzo Allah ya tsine ma masu ƙarin gashi da masu kaza da kaza da kaza wannan Bukhari ya ruwaito shi ta hanyar sauka daga matakin sa na ɗalibin Abu Nu'aym zuwa ga matakin ɗalibin sa kar a kuma musallal hadis ko waɗannan dai masailu ne da suke cikin ainihin wato ulumus sunna abin da ya dame mu shine fawaid da ke cikin matanin hadis to yace daga Abu Shihab wannan Abu Shihab al-Akbar ken akwai Abu Shihab al-Asghar wanda wannan sunan shi Musa ibn Nafi'in al-Hannat al-Asadi to shine yace qadimtu na taho kasar Makka mutamatti'an makkata bi umra nazo yin tamattu'i fadakhalna ala tarwiya qabla tarwiya bi thalathati ayami muka shigo kasar Makka kafin yau tarwiya da kwana uku fa qala li unasun min ahli Makka sai wasu mutanen garin Makka suka ce mini tasirul ana hajjatuka makkiyatan yanzu aikin hajjin ka ya zama irin na mutanen Makka fadakhaltu ala ata'in astafti sai na kuma gun ata'u sai na tambaye shi dan in tambaye shi fa qala sai ata'u yace haddathani jabir ibn abdullah radiyallahu anhu jabir dan abdullah Allah ya kara masa yadda ya bani hadisi to kaga irin wannan yanda shi ma kaga Abu Nu'aym sai Abu Shihab mutum biyu kenan ko sai wane kuma sai ata mutum uku ko kaji sai sahabi ina fata mun gane duk waɗannan kananan isnadoji ne yace annahu hajja ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama yawma saqal buduna ma'ahu jabir yace yayi tafiya aikin haji tare da manzon Allah lokacin da suka koro hadaya din nan wa qad ahallu bil hajji mufridan sun yi ainihin harama aikin haji shi kadai fa qala lahum sai manzon Allah yace da su ahillu min ihramikum bi tawafil bait wa bayna as-safa wal marwati ku warware ihramanku ku yi dawafi ku yi ainihin safa da marwa wa qassiru ku yanke gashin kanku thumma aqimu halalan sannan ku zama cikin halalci hatta idza kana yawmut tarwiya fa ahillu bil hajji idan rana tarwiya tai sai ku dauki harama aikin haji waj'alul lati qadimtum biha mut'a waccan harama da ku zo ita ku sanya ta zama haraman mut'a fa qalu kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna hal hajja ya za mu kira ta mut'a bayan mun sanya mata suna aikin haji fa qala sai manzo Allah yace if'alu ma amartuku ku aikata abinda na umarce ku fa laula anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartuku ba dan na koro hadaya ba to da na aikata irin abinda kuka aikata walakin la yahillu minni haramun hatta yabluga alhadiyu mahilla babu wani abu da ya haramta gare ni da zai dawo ya halasta har sai hadayan nan ta kai wato wurin ko lokacin da za a ainihin warware ta fa fa'alu sai suka aikata haka wannan hadisin jama'a shine wato kamar kace annasu fi mahallin naqash da shi ake warware dukkanin matsala abinda manzo Allah yace ai suka da yace ku yi abinda nace me yace su yi tamattu ego to shikenan aiki haji da manzo Allah yace ai kenan ina fata mun gane duk wanda zai aikin haji irin shi zai waye zai shiga cikin wani aiki haji wanda ba wannan ba wanda ya samu matsala irin wanda manzon Allah ya samu ita ce mene koro hadaya ko kuma da ya samu matsala talatti ya isa an riga an fita zuwa ainihin Arafa to sai shi kuma ya ainihin wato yi abin da ya samu na ifradi wallahu ta'ala a'lam sai ya ce wa haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Hajjaj ibn Muhammad al-A'war an Shu'bah an Amr ibn Murrah an Sa'id ibn al-Musayyib qala daga ainihin malam Qutaybah dan Sa'id malamin malamai kenan Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil as-Saqafi Abu Raja'in kenan Abu Raja'in al-Balakhi sunan garin su Baghlan da aka akance mishi al-Baghlani al-Balakhi wani kauye ne a kasar Balakh asalin sunan shi Aliyu Qutaybah din sun ce laqabi ne babban malami ne dukkanin ashabul kutubu sita malamin su ne ko malamin malaman su ne kamar ga ibnu majah kin yace haddathana hajjaj ibnu muhammad al-a'war an shu'ba an amr ibn murra an sa'id ibn al-musayyib daga malan sa'id dan musayyib akhirul mutaqaddimin ko qala yace ikhtalafa ali wa usman wa huma bi usfana fil mut'a fa qala ali ma turidu illa an tanha an amri an amrin fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ra'a dhalika ali ahalla bihima jami'a wadannan sune hadisan da bukhari ya kawo a cikin wannan babi na bayani akan aikin haji wanne ne za a yi wanne ne ba za a yi ba tare da ainihin dan karakaran bayani daga littafin ainihin wato fathul bari wallahu ta'ala alam bayan da muka ji wannan sai mu ce faslu ibnu qayyim yace ga wata gaba ghalita fi umar an-nabiy sallallahu alaihi wasallama khamsu tawaif akwai bangarori guda biyar da suka yi kuskure game da bayani akan umaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ihdaha kungiya ta farko man qala wanda yace innahu itamara fi rajab wanda duk yace manzo Allah ya umara a rajab yayi kuskure wa hadha ghalatun wannan kuskure ne fa inna umarahu mabdu'un madbuta mahfuza umarorin shi sanannu ne an kiyaye su lam yakhruj fi rajab ila shay'in minha albatta da dai bai taba fita zuwa ga umara a cikin rajab ba athaniya bangare na biyu da suka kuskure man qala wanda suka ce innahu itamara fi shawwal wanda suka ce yayi umara a shawwal wa hadha aidan wahamun wannan ma ban kaura ce wadh-dhahiru wallahu a'lam anna ba'da ruwati ghalita fi hadha abinda yake bayyana shine ta yi wani mai ruwaya ne kuskure game da wannan wa annahu itakafa fi shawwal fa qala saboda manzon Allah ya itikafi ne ba umara ba a shawwal sai yace itamara fi shawwal walakin siyaq alhadith wa qawluhu itamara rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha umarin umratan fi shawwal wa umratayn fi dhulhijja yadullu ala anna aisha aw man dunaha inma qasada alumra yace ko da yake fa zeren gezzancan dan cewa yi annabi ya umara uku biyu azulhijja daya a shawwal jeren gezzancan na nuna ko dai aisha ko wanda ke kasar ita a cikin isnadin da gaske umara yake nufi ba itikafi yake nufi ba asalisa bangare na uku da suke kuskure man qala innahu itamara min at-tad'imi ba'da hajjihi wanda yace annabi yayi umara daga tan'im bayan aikin haji wa hadha lam yaqulhu ahadun min ahli al-ilmi wannan malami ba sa fadan shi wa inna ma yadhunnuhu al-awam talakawa jahilan gari su suke fadan wannan wa man la khibrata lahu bis-sunnah da wanda bai san abin da yake a ilimin sunna ba amma malami baya fadin wannan ar-rabi'a ta hudu man qala wanda yace innahu lam ya'tamir fi hajatihi aslan wanda yace sam manzon Allah bai yi umara a cikin aikin haji ba ma'ana wanda yace cewa manzon Allah ifradi yake na wasunatu sahiha almustafidatu allati la yumkinu radduha tubtilu hadha alqawl sunna ingantacciya da tazo ko ta ko ina wacce ba zai yi a ture ta ba tana ainihin batar da wannan zance al-khamisa bangare na biyar man qala wanda suka ce innahu itamara umratan halla minha yayi umara ya warware summa ahrama ba'daha bil hajj min makkah sannan yayi ainihin wato harma aikin haji daga makkah ma'ana yayi tamattu'i kenan wal ahadithu sahiha tubtilu hadha al qawla wa tarudduhu hadisai ingantattu suna bayyana cewa wannan hadisin wannan kissa ba haka take ba kuma ba haka zance yake ba fasdun wa wahima fi hajjihi khamsu tawaif dangane da aikin haji ma akwai kuskure da bangare biyar suka yi at-taifatul ula allati qalat bangare na farko wanda suka ce hajja hajjan mufradan lam ya'tamir ma'ahu wanda suka ce aikin haji ne guda daya babu umara athaniya bangare na biyu man qala wanda suka ce hajja mutamatti'an tamattu ahallin tamattu'an halla ma'ahu wanda suka ce yayi mut'atu tahallul thumma ahrama ba'du bil hajj suka ce yayi tahalluli sannan kuma ya sake yin ainihin wato daukan harama ta aikin haji kama qala hul qadi abu ya'la wa ghayruhu wannan kuskuren an san babban malami al qadi abu ya'la al farra min litafin tabaqatul hanabila yayi wannan kuskuren shi da waninsa Allah ya gafarta mishi الثالثة من قال حج متمتعا تمتعا لم يحل منه لأجل سوق الهدي wanda suka ce yayi tamattu inda ba a warware shi saboda ya shigo da hadaya walam yakun qarinan suka ce amma ba kirani bane kama qalahu abu muhammad ibn qudamata sahibul mughni kama yanda ibn qudamata mai al-mughni ya fada wa ghayruhu shi da wannan sa shi ma wannan kuskure ne na malamai Allah ya gafarta musu ar-rabi'a bangare na hudu da suka fada wannan kuskuren man qala wanda yace hajja qarinan qiranan tafala hu tawafaini wanda suka ce yayi qirani ne amma yayi tawafi biyu da tawaful qudumi da kuma tawaful umara daban ko kuma tawaful hajj daban wa sa'alahu sa'ayni wanda suka ce yayi sa'ayi biyu sa'ayin umara da sa'ayin ainihin ifaba al-khamisa bangare na biyar man qala wanda suka ce hajja hajjan mufradan yayi aikin haji ne guda ɗaya gel irin wanda yake a jahiliya aikin haji babu umara a ciki wa atamara ba'dahu min at-tan'im yayi umara daga tan'im fasdun yace ga wata gaba wa ghalata fi ihramihi khamsu tawaif wani mutum yau da biyar da biyar yake aiki kenan ko yace kuma ga wasu biyar da suka yi kuskure a cikin daukan haramarsa ihdaha bangare na biyu na farko man qala wanda yace labbabil umrati wahdaha wastamarra alaiha yayi talbiya ne da umara kadai kuma ya doge akanta as-saniya bangare na biyu man qala wanda yace labbabil hajj wahdahu yayi talbiya ne da aikin haji kadai wastamarra alaihi ya gudana akan shi as-salisa bangare na uku man qala wanda yace labbabil hajj mufradan yayi talbiya da aikin haji ne kadai thumma adkhala alaihi al-umra ya shigar da umara a cikin shi daga baya waza ama anna zalika khasun bi wanda suka ce wannan amma khususiyya ce su ma kuskure ar-rabi'a ta hudu man qala wanda yace labbabil umrati wahdaha yayi talbiya ne da umara ita kadai thumma adkhala alaiha al-hajja fi fari al-hali sannan ya shigar da aikin haji cikin ta daga baya al-khamisa bangare na biyar man qala wanda yace ahrama ihraman mutlaqan lam yu'ayyin fihi nusukan thumma ayyanahu ba'da ihrami ya dauki harama ce sakakkiya mutlaqan bai kayyade ta ba lam yu'ayyin fihi nusukan bai kayyade irin aikin hajin da zai yi ba bai ayyana ba thumma ayyanahu ba'da ihrami sai da ya shiga cikin harama sa'annan ya ayyana wato waɗanda muka ji maganganun ire-iren su a cikin littafin Fathul Bari su ma anan ibnu Qayyim ya kuskurantar da su was-sawabu yace abin da yake daidai annahu ahrama bil hajji wal umrati ma'an min hini an sha al ihram lalle annabi alayhi salatu wassalam ya ainihin wato yi ihrami ne da aikin haji da umara a tare tun farko walam yahilla hatta halla minhuma jami'an kuma bai warware ba sai da warware su gabaki ɗayan su fa tafa lahumu tawafan wahidan yay musu tawafi guda shine tawaful qudumi kenan mu kiyaye in aka ce tawafi ɗaya ana nufin tawaful qudumi wannan bai hana shi yin tawaful ifada ba domin tawaful ifada rukuni ne a aikin haji kamar yadda tawaful qudumi rukuni ne ga duk wanda ya shiga Makka da ihrami ko me yaje mu kiyaye wasa alahuma sa'ayin wahidan ya musu sa'ayi kwaya daya anan wahidan wanda yayi bayan ya taho daga Mina ranar sallah kenan ma'ana bai yi sa'ayi ba ranar tawaful qudumi bai yi ba ya jinkirta shi wasaqa al-hadiya kuma ya koro hadaya kama dallat alaihi an-nusus al-mustafida allati tawatarat tawaturan ya'lamuhu ahlu al-hadisi wallahu a'lam yace kuma idan nassoshi suka bo burjik ta ko ina suka tabbatar da haka sun kai matsayin tawaturi wanda duk ya san hadisi ya san cewa waɗannan nassoshi mutawatirai ne babu ainihin shakka akan sun tabbata wannan shine bahasin da malai take akai inda ya ja numfashi kwarai a cikin lissafe-lissafen da yake yi na ainihin wato dalilai da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aikin haji ne na kirani, bai gama shi ba, zai kawo kuma mana a gaba, a karatu na gaba zai magana akan uzurin da za a ba wanda suka yi kuskura. Kuskuran kurakuran da ya lissafa wanda suka yi su malamai, wani uzuri za a ba su. Za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu karatu na gaba. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.